Ita dai Amnesty International na zargin rundunar sojan Najeriya da sake maida tsohon babban komandan runduna ta bakwai na sojan Najeriya da ke Maiduguri Manjo General Ahmadu Muhammad bakin aiki bayan an masa ritayar dole a shekara ta 2014 cikin wata sanarwa da rundunar sojan ta aika mana ta ce an yi wa General Muhammad ritayar dole ne ba bisa ka'ida ko al'akari da dokokin soji ba abin kenan da yasa bayan ya gabatar da kokensa a hukumance ga majalisar soji aka duba a tsanake daga misali kuma aka sake mai da shi bakin aiki kamar yadda kakakin rundunar sojan Najeriya Kanar Sani Usman Kuka Sheka ke shaida min
an yi reinstating din shi amma yanda suka dauka ba wai haka bane farko sallame shi ai ba a bi ka'ida da yanda ya kamata ba ya kai kuki kuma aka ga haka ne saboda akwai ka'ida a sojan Najeriya abin da zamu koyi kuma ba abin da muke koyowa muna ma roƙon sun dai suna da tabbata hakika kan cewa ya aikata abin da suke zargin su kawo mana suka abin da zamu yi
kwararre kan aikin soja kuma tsohon gwamnatin mulkin soja a jihohin Kano da Benue Kanar Aminu Isa Kontagora ya ga mun cewa Amnesty International ta yi gaggawan fitar da sanarwa akan wannan al'amari
da Allah da Annabi wani lahiyayi in ka ce yayi babban lahiyayi dole ka kai shi kotu ko kai mashi hukunci shari'an soja akwai adalci sosai ga mu da ke mun san akwai adalci ina jin yanzu ga mun dauki wani tabi'a mara adalci daga an ce sunan wani kaza an yi tuhuman shi da kaza sai ya da shi cikin duniya a ce yayi laifi to kuma ni naga abin da rauni kwarai da gaske kuma ya kamata a yi taka tsantsan
amma ga lauyan tsarin mulki kuma mai fafutukar kare haƙin bil'adama barista Yakubu Salabawa na da wannan ra'ayi
kuskuren da aka yi shine adalci yana da hanyoyi guda idan mutum ya aikata laifi da wanda ya aikata da wanda kuma ya zama shine ya samu damuwa a bisa ga wannan laifi da kuma al'umma kanta dole a yi mata adalci ba za mu iya cewa ba su bi daidai ba yanzu saboda ba mu san me suka yi ba amma sun yi shi a cikin gida Amnesty International tana da iko ta ga cewa Najeriya ma abin da take yi ba gaskiya ce akwai wani
Hassan Maina Kaina, Muryar Amurka, daga Abuja, Nigeria.